aso samune ache ta iya girki me kunya ba ki wuya sannan ache ga kyau ga kirki
kun ba ka samu
san dinga tayata in ba ta kudi in siya mata mota irin tayata
ya so samune na samu yarinyar gwamna tace ida sam 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 sai ni gidana kawai za ta zauna
kun ba ka samu
na zama yaran gwamna bangila harka da dala kai I don't blow sai ku duba ku auna da so samu ne in aure baby yar boko amma tsoro na shine kada ta zo ta maida ni wani oko
kun ba ka samu
yara na kam za su kai but I'm not so sure if pocket ina kam za su rai
da so samu ne samu mai san addini ga sallah tsoron Allah duk duniya ta ce babu kamar ni
kun ba ka samu
zan sai mata latest Honda gejin ta fufu tank tana shawo kwana when she pull up you go wonder
da so samu ne samu wacce ta san wanka wacce ta san eya ne da ka ganta za ta shige ranka
kun ba ka samu
sai na fi kowa feeling addabi kowa da bragging two for seven in ta smiling
naira kawai ina bacci ta ce na zo ga sabon mota na an kera
kun ba ka samu
dole in zama cila zan yi bowling da ita ina shigo Kano dole mu sauka a cila
da so samu ne gashi ha gugu jikin ta na ne ke fuskanta kaman alberi
kun ba ka samu
amaryan kawai ta fito da tabaryan kawai zan aure ta dan ta haifan agwai
da so samu ne in samu mai san chillin yar fara boss lady mai kyau wanda ke san feeling
kun ba ka samu
akwai chillin RIP to my money don kudi na fa zan yi killin
da so samu ne a ce ta iya yanga yanda za ta bonsa ga you ba ruwanta da habu ko benga
kun ba ka samu
san sai mata kayan makeup ta sa jamba ki ta dau wanka tsap tsap before I wake up
da so samu ne au ashe na ma samu WhatsApp Twitter ID Dizel baba share mun sha damu
yanzu da ka samu
zan kai ta USA kai ta spa by honeymoon a Dubai sannan mu biya ta SA
da so samu ne a ce so samu ne baya na na kai kai ina neman me so samu ne
kun ba ka samu